mana har da bin dawa mu bu Aminu Dawisu
sai Aminu Dawisu
dan majalisar tarayya Aminu Kafisu
a jam'iyyar mu PDP
tunda lokaci yayi ku zo mu je mu koro su
sai Aminu Dawisu
jam'iyyar mu PDP ce mun zarce tsarar su
sai Aminu Dawisu
gida gida ana murna ga Aminu ya tashi
a jam'iyyar mu PDP
dan majalisar tarayyar yankin mu mun bashi waka
sai Aminu Dawisu
gida gida suna murna
sai Aminu Dawisu
mata suna murna
jam'iyyar mu PDP
ga maza suna murna
sai Aminu Dawisu
tsofaffi suna murna
jam'iyyar mu PDP
har yara suna murna
sai Aminu Dawisu
talakawa ma suna murna
sai Aminu Dawisu
masu kudi ma suna murna ga jama'a na mani na murna
jam'iyyar mu PDP
al'ummar bindawa na murna
sai Aminu Dawisu
ni ma ina murna
sai Aminu Dawisu
Adamu Dayti yana murna
sai Aminu Dawisu
ga Bello na murna
jam'iyyar mu PDP
dan majalisar tarayya Amani Bindawa jam'iyya ta PDP sai Aminu Dawisu yawa mani kai suke so bindawa ma suna sai kai to Aminu Dawisu mu je zuma faran saka kai muke bukata nan ban mu lokaci yayi
mani kai suke so bindawa ma suna sai kai to Aminu Dawisu mu je zuma faran saka kai muke ta da komen gun mu lokaci yayi
to ilahu nan sa sarkin da yayi saman koli
mani duk suna sai kai
shi yayo matsi da rahamar sai yayi
Bindawa ma suna sai kai
dan bukai salati gar suna mai cikar asali
sai Aminu Dawisu
alihi kasa da sahabbai baza na warewa
mani kai suke so bindawa ma suna sai kai to Aminu Dawisu mu je zuma farar saka kai muke ta da komen gun mu lokaci yayi
assalam salam al'umma na mani bindawa
mani duk suna sai kai
dan da sallama na shigo
Bindawa ma suna sai kai
zana wake bardan zaki Aminu Sankowa
sai Aminu Dawisu
dan majalisar tarayya ba ma bubarewa
mani kai suke so bindawa ma suna sai kai to Aminu Dawisu mu je zuma farar saka kai muke ta da komen gun mu lokaci yayi
wai wai a dan tafiya a karin maganar Hausa
mani duk suna sai kai
yanzu
Bindawa ma suna sai kai
tunda shi ka share kukan jama'ar yankin sa
sai Aminu Dawisu
mu farga talakawa san ba za mu kwanta ba
mani kai suke so bindawa ma suna sai kai to Aminu Dawisu mu je zuma farar saka kai muke ta da komen gun mu lokaci yayi
sanni sanni shafa ma kunya ajiyar noma
mani duk suna sai kai
to Aminu kai ne jigon mu babu ma bata
mani kai suke so bin dawo ma suna sai kai to Aminu dawo ya samu je zuma farar saka kuma ke ta da komin gummu lokaci yayi
kai duwa da shan Allah ba da shan mutane ba
mani duk suna sai kai
yanzu jami'ar PDP muke ba mu so ba Jesba
mani kai suke so bin dawo ma suna sai kai to Aminu dawo ya samu je zuma farar saka kuma ke ta da komin gummu lokaci yayi
in ana da rafar da uwa ake aware ta
mani duk suna sai kai
je ka dai sadaukin mu Aminu kai muke kwata
Sai